Kungiyar Fulani makiyaya ta Mietala Cattle Breeders Shiyar Arewa ta Tsakiyar Najeriya ta gudanar da wani gagarumin taro a garin Lafiya fadar jihar Nasarawa don jan hankalin Fulani makiyaya su yaki jahilci ta hanyar sanya ƴaƴansu makarantun addini da na zamani. Taron wanda ya tattaro kan Fulani daga jihohin Nasarawa, Benue, Plateau, Niger, Kogi da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da Fulani ke fuskanta a Najeriya da kuma lalabo hanyoyin magance su. Shugaban kungiyar Mietala Cattle Breeders a jihar Nasarawa, Alhaji Bala Muhammad Dabo, ya shaida mun makasudin kiran taron.
Mun kira mutanen mu game da damuwar da ake samu na makiyaya da manoma. Takanci kuma da ake samu ana mu waɗansu daga cikinmu mu goya bayan duk wani gurbataccen mutum da zai dafame shi daga cikin al'umman Fulani, ko muna goyon bayan da shiga hannun hukuma kuma aladaffar da shi, kuma muna faɗakarwa akan karancin ilimi domin ja hankalin jama'anmu a sa ƴaƴa a makarantu. Ɗaukan matsayi na tarbiyya ya zamanto dole rigar da zamani ta ɗinka a sa shi, don ma kana nufin a zo a taimaka maka akan bukatan kanka da kanka, ya kamata wanda kake bukata ya taimaka maka ya ga inda ka fara da inda ka tsaya ya ga
Shugaban kungiyar Mietala Cattle Breeders a jihar Nasarawa kenan, Alhaji Bala Muhammad Dabo. A jihar Plateau kuwa, bayan rikice-rikicen da aka yi ta fama tsakanin makiyaya da manoma, a yanzu haka waɗansu kungiyoyin makiyayan suna ɗaukan matakan kamo waɗanda suka aikata laifi don miƙawa hukuma. Yahaya Musa Jibrin da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin Yalwan Gindin Afati da ke karamar hukumar Barikin Ladi ya ce suna aiki kafaɗa da jami'an tsaro.
Akwai yara kwanaki da suka yi sata, to wannan yaran an yi kokari, membobi namu na vigilanti sun bi yaran sun kama su sun mika su a hannun jami'an tsaro, amma da haɗin kayin jami'an tsaro.
To da yake ku al'umma kuna iya kokari, ta ina kuke ganin kaman gwamnati ya kamata ta shigo?
To mu da abin da muke so gwamnati ta taimaka mana, idan an samu mai laifi an bincika an samu laifi ya kamata a mashi hukunci.
A halin da ake ciki dai, dankon dangantaka tsakanin makiyaya da manoma na ƙara armashi a jihar Plateau bayan wani manomi mai suna Solomon da ke zaune a yankin Bisici a karamar hukumar Barikin Ladi ya yafe barnar da dabbobin wani mai suna Ibrahim suka yi a gonarsa.
Kaga wanda ya yadda da laifin shi dole ne a yafe mishi. Shine na ce to da zai kyautu in ce wai in kai gaban hukuma, dama yafewa ne yake kawo zaman lafiya. Dan kuma abin da yayi min da na ji dadi shine bayan haka da yake shanayen suna kusa da gona na, sai na ce masa zan bukaci taki zuwa wani lokaci, sai ya ce gashi can a tarin din lokacin diba gida da yaji. Kaga da ce na kai can wannan takin ba zai samu ba.
Shi ko Ibrahim wanda ya baiwa Solomon mota guda na takin gargajiya yace san baya bukatar a sake samun tashin hankali a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.